na yi School of Management Studies tun daga certificate gaskiya na fara harar HND kuma na yi accounting ne duka gaba daya amma da muka yi advanced diploma a 2012 kenan daga kan mu aka fara entrepreneurship to a lokacin mun dauka mun yi interior and exterior decoration anan entrepreneurship din ka fara decoration din sai muka ga ana irin decoration haka na gurin biki da na mota to sai muka a lokacin malam zanna ne a gurin sai muka ce masa mun fi son a hada mana da harkar zanin gado da baby set sai ce to sai dai can mu je Osel can gandu yake to da muka mun koyi abubuwa mun anan ma gaskiya mun amfana